بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجب أن نتكلم عن daren Laraba ne wanda ya daidai da daren 22 ga watan Shawwal, hijira na da shekara 1426, daidai da 22 ga watan Nuwamba shekara ta 2005. Muna karatun littafin Al-Aqidatul Wasitiyya ta Shaykhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah Al-Harrani, Allah ya gafarta mishi. Akwai tambihi kaɗan da na so in yi a jiya dangane da wani kuskure da mutane suke wajen faɗin wannan sunan malami. Suna cewa Ibn Taymiyyah, yaɗin nan ta ƙarshe ta kusa da takuri suna ta mata shadda. Wannan kuskure ne a cikin nahawu, domin ma'anar Taymiyyah shine ƴar ƙabilar Banu Tamim. Kamar Aisha sai ka iya ce mata Taymiyyah, saboda asalin Sayyidina Abu Bakar yana da nasaba da ainihin ƙabilar Banu Abdullah Tamim. To macensu, kamar yadda namiji za a ce At-Taymiyyu, to mace sai a ce At-Taymiyyatu, a sanya shadda akan ainihin wannan yawun. Amma wannan malamin ba Taymiyyah ba ne, Taymiyyah ne, miya, kamar miyar ka kai Bahaushe, miya. To Taymiyyah haka ake cewa, bitakhsisi la bitashdidi. Allah ya taimaka. In ba manta ba, mun fara karatun wannan littafi asalin cikin madarar karatun littafin a jiya, a inda muka ji bayan basmala malam ya fara da godiya zuwa ga Allah da cewa alhamdulillahi allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Idan ba a manta ba, muqaddimar da muka yi ta wannan littafi a jiya dangane da bayani dangane da shi littafin da shi malamin da abubuwan da ke da alaka da haka, mun ce mun yi su a tattakaice. Amma a kashin gaskiya, saboda Allah, shi karatun littafin ba za mu takaita shi ba, za mu fadada shi matukar fadadawa, domin wannan wata daba ce, wani dandali ne, wani fage ne. Na tsaya a yi cikakken sharhi, saboda wannan littafi yana dauke ne da aqida al-wasitiyya, aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wadda take ba aqida ce wadda take zurfafawa ta wuce iyaka ba, ba aqida ce da take gazawa ta gaza isa zuwa ga inda ake son ta ba. To lallai ne a tsaya a fitar da ma'anoni ɗaya bayan ɗaya insha Allahu ta'ala. A jiya da nazo bayani dangane da basmala, nayi ishara zuwa ga wani hadisi shahararre wanda ake hujja da shi akan kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtar. To anan ma akwai ishara ta biyu wadda na batta ne dama sai an zo ga wannan gaba insha Allahu ta'ala. Akwai hadisi na biyu da suke cewa wai annabi ya ce kullu kalamin la yubda'u fihi bihamdillahi was salati alayya fa huwa aqta abtar mamhuqul baraka. Wannan hadisi al-Imam Abu Dawud shi ya fitar da shi, da Ibn Majah, da al-Imam Ahmad. Amma gaskiya hadisi ne wanda yake da'ifi, da wani lafazin kuma da yazo cewa kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bihamdillahi was salati alayya fa huwa aqta abtar mashuqun min kulli baraka. An fahimci wannan? Wannan hadisi mawdu'i ne, ma'ana hadisin ƙarya ne. Ma idan kana son ganin cikakkun bayanai dangane da takhriji da bayanan wannan ainihin hadisi da lafazin shi mabambanta, karanta littafin nan da zan faɗi, ga su kama haka. Kaje ka samu littafin Dha'iful Jami'u Saghir, a lambar hadisi na 4216, da lambar hadisi na 4218, da kuma littafin Irwa'ul Ghalil fi takhrij ahadith Manari Sabili a cikin mujalladin farko, lambar hadisi ta 1 da 2. Zaka ga bayanai ɗaya bayan ɗaya insha Allahu ta'ala. Haka nan ka karanta takhrijin littafin Jami'ul Usul na al-Imam Ibn al-Athir, a lambar hadisi na 3980 daidai. Waɗannan kaɗan daga littafan da zaka samu bayanai ne dangane da rashin tabbatar waɗannan riwayoyi. Dan haka ba daidai bane a ci gaba da hujja da su ƴan uwa, sai a koma zuwa ga abin da ya tabbata daga Allah da annabin shi sallallahu alaihi wasallama. tambihi na farko kenan akan wannan gabawar da muka karanta ta a jiya muka bayanan ta ainihin sama sama saboda gabar tana bukata a tattauna ta daya bayan daya insha Allah kalmar alhamdu kalma ce wadda tana da kalmomi wadanda sun kusa da ita wajen ma'anarta kamar ashukuru kamar as-sana'u yo amma me yasa Allah madaukakin sarki da ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin sunna shi ingantacciya da alhamdu din suke amfani in ka karanta qur'ani babu inda yazo da surar da ta fara da ashukuru lillahi ko as-sana'u lillahi me yasa sai da alhamdu saboda alhamdu din ya tattaro duka biyu ya tattaro ashukuru din godiya ya tattaro as-sana'u din yabawa dan haka sai bahaushe in yazo sai yace yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki ma'ana cikakkiyar ma'ana alhamdu din ta tattaro duk wata yabawa da kuma ainihin godewa da nuna muhimmancin abin da aka yi maka ina fatar mun gane wannan kalmar da malam yayi amfani da ita inda yake cewa allazi arsala rasulahu kalmar rasulu a harshen larabci abin da take nufi shine wanda aka aiko shi da sako akan ce arsalahu bi kaza wani ya aiki wani da kaza mun fahimci wannan da kyau ina ma'anar wannan idza talaba ilayhi ta'diyatahu wa tablighahu in yace wani isar mun da sako kaza a larabci sai a ce arsalahu jam'i shine ruslu manzanni a dauraye ainihin wato dauri ga ita sinin din a ce ruslu ina fata an gane ina fatan mun gane sannan kuma ana iya cewa ruslu ruslu ainihin yabban ma ga ita wannan sinin din amma a cikin shari'ar musulunci abinda ake nufi da manzo shine mutum namiji da wanda aka yi mishi wahayin wata shari'a aka umarce shi da ya isar da wannan ainihin sako da aka yi mishi zuwa ga ainihin jama'a ina fatar mun gane idan aka yi wahayi gare shi ba umarce shi ya fada wa kowa ba to wannan ba manzo bane annabi ne wannan ita ce fassarar da ta fi yaduwa a cikin mutane in aka zo bambance manzo da annabi cewa annabi shine mutumin da Allah ya aiko shi yayi mai wahayi amma bai bashi umarnin ya karantar ko ya shiryar da kowa ba sukan kai matuƙa wajen buga misalin wannan hassi ce ko dan shi ko matar shi kowa baya gayawa ma'ana a ƙarƙashin wannan za ka yi mishi wahayi a matsayin shi na annabi yana ji yana ganin zai bar matar shi tana kafirci zai bar dan shi yana kafirci zai bar kowa yana kafirci domin ba umarce shi da isarwa da kowa ba sai a ce to wannan shine annabi manzo kuma shine wanda aka yi mai wahayin aka bashi izinin ya isar zuwa ga jama'a na nesa da na kusa wannan fassara ita ce aka fi sani a cikin littafan tauhidi musamman littafan tauhidi na asha'ira da maturidiya ina fatar mun gane amma wannan fassara akwai kurakurai da yawa a cikin ta kadan daga cikin kurakuran gashi na fara ishara zuwa gare shi shine takaita harka annabta akan cewa ba a bada umarni shi annabin ya fadi ba ma'anar yanzu wannan kenan ya lazimta an yi mai wahayin dan shi kadai ya amfana yana ji yana gani ya bar wasu suna kafirci suna bata to wannan ainihin kuskure ne masu wannan ainihin fassarar suna danganta misalin ta zuwa ga Khidir su ce ai Khidir ma gashi kyakkyawan misali ne na cewa shi annabi ne ba umarce shi da isarwa ba dan haka yake zauna shi kadai a tsakanin mutane kafirai ya kiye shiryar da su wannan kuskure ne ina fatar mun gane kasancewa Khidir kamar yadda hadisi ya bayyana cikin Sahihul Bukhari Kitabul Ilmi ishara da cewa yana zauna a tsakiyar mutane kafirai ba dalili bane akan cewa ba umarce shi da isar ba ta iya yiwa ya isar din basu bi ba shi yasa da Annabi Musa ya zo ya mishi salama yace assalamu alaikum Khidir ya waya yace anna bi ardika salam ina kuma nake jin salama yau a wannan kasa babban malami mai fassara Sahihul Bukhari Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yace abin da yasa Khidir yayi mamakin sallamar saboda duk kafirai yake tsakiyar su to ta yaya akwai na zai ji sallama to yau da yaji shine yake mamaki ina fatar mun gane dan haka hakikanin ma'ana ta daidai ita ce manzo shine wanda Allah madaukakin sarki ya aiko shi da sabon sako wanda ba ainihin sakon da ya gabace shi ba kamar wa kamar manzo Musa da aka tafi sai aka bashi sako sabo tingal shine ne shine ainihin at-taura kamar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama da aka tafi sai aka bashi sabon sako kar wanda ya daidai da kowane zamani alqur'ani aka bayar annabi sallallahu alaihi wasallam to wadannan sai ka kira su manzanni da su da makamantan su wadanda kuwa aka sa su daga cikin madiya irin wadannan annabawan su dauki littattafan wadannan annabawa da suka gabace su su yi wa'azi da su su shiryar da mutane a kansu to shikenan sai a kira su annabawa kamar yadda Allah yake cewa inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur mun saukar da attaura a cikin ta akwai shiriya akwai haske yahkumu bi annabiyuna alladhina aslamu wadanda suke hukunci da ita attaura din su ne annabawan bani isra'ila wadanda suka sallama wa Allah madaukakin sarki dukkan al'amura wa rabbaniyuna da malamai masu tarbiyar jama'a sai wannan ya nuna kenan kyakkyawan misalin gashi ya faru akan attaura attaura wa aka ba manzo Musa annabawa da suka biyo bayan shi sai suka yi ta daukar ta suna yin wa'azi da ita suna shiryar da mutane suna haskaka musu ina fatar mun gane wannan to wannan kadan daga ainihin bayanin kenan to idan don aikin nassoshi na alqur'ani da sunna suna karo da waccan fasara ku ji wannan ayat da Allah yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin me yace kun aya illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi duk wani babu wani annabi babu wani manzo da muka aiko ko annabi kafin kai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance in ya tashi yana wa'azi yana karanta sakon da aka aiko shi zuwa ga jama'a sai shedan ya saka wata jita-jita wanda za ta haddasa da rashin fahimta amma daga baya sai Allah ya share wannan jita-jitar sai Allah ya tabbatar da ayoyin shi sai su yi aiki anan Allah sai ya tashi ya hada manzanni dawa da annabawa ya nuna cewa garin isar da sakon har ma shedan yakan yi aikin shi amma sai Allah ya rugurguza wannan aikin nashi ashe wannan dalili ne akan cewa yadda ake aiko annabawa haka ake aiko manzanni kuma su isar da sako zuwa ga wadanda ainihin aka aiko su sannan a cikin hadisin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace uridat alayya al-umam an jero mini al'ummomi baki daya ma'ana kamar yadda ake wa shugaban kasa faretin mutane ko sojoji ko yan makaranta sai ta zuwa suna wucewa gaban shi ana cewa wadannan tawaga kaza kenan wadannan tawaga manzon Allah yace sai da aka tattaro al'ummomi baki dayan su da annabawan su da manzannin su aka wuce da su ta gaban shi ya gansu baki daya al'umma yace fara'aitun nabiyya sai naga wani annabin wa ma'ahu rahatu yana tare da wasu yan jama'a wadanda basu kai goma ba ya aka ya samu jama'a da basu kai goma ba sai dan yayi isar da sako ina fatar mun gane wan nabiyya naga kuma wani annabin wa ma'ahu rajul mutum ɗaya ne kawai ya bi shi wal rajulani wani annabin sai ka ganshi tare da mutane biyu wan nabiyya wani annabin kuma ma na ganshi wa laysa ma'ahu ahadun ba kowa tare da shi shi kadai yazo ya wuce ya buga ya kada ya raya ba wanda ya bi to wannan dalili ne akan annabawa suna isar da sako ko ba su isar da sako to dan haka waccan fassara ta cewa annabi shine wanda aka yi wa'ayi aka hana shi isar da sako tare da cewa ta shahara saboda ita ake karantar da yan islamiya ake karantawa a haya islamic ake karantawa a syllabus kaza kaza amma gaskiya akwai kurakurai da yawa a cikin ta ku karanta tafsirin babban malami al-imam al-alusi tafsirin shi mai suna ruhul ma'ani za ku gaggamsassun bayanan kurakuran da ke cikin waccan fassara da kuma tabbatar da daidan wannan bayanai da muka yi insha Allah sannan ku karanta ta'liqin littafin al-aqidatus al-tahawiyya ta'liqin al-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah ya gafarta mishi za ku ga bayanai anan a takaice dangane da ainihin wannan mas'ala sannan da littafin ar-rusulu war-risalat na Dr. Sheikh Suleiman Al-Ashqar musamman a shafi na 14 za ku gamsassun bayanai insha Allah ta'ala dan haka gaskiyar lamari harkar manzanci da annabta harkoki ne na isar da sakon Allah sai dai kadai manzo yana zuwa da sabon littafi ne da aka bashi annabi kuma sai ya biyo ya dauki wannan littafin da aka baiwa manzo sai wa'azi da shi wannan ita ce fassarar da take daidai kuma ita ce muka dauka insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu to wata mas'ala ko akwai annabawa da manzanni a cikin mata domin daga cikin fassarar da newa manzo zaka fahimci akwai wasu gabobi wadanda suna bukatar ai bayani da nace manzo shine mutum namiji da yanzu akwai kaidi a nan masu yawa mutum ba dabba ba wannan ya nuna ba a samun manzanni cikin dabbobi wannan ya nuna ba a samun manzanni cikin aljanu aljanu suna amfani da manzannin da Allah ya aiko wa mutane ne in yaso waɗanda suka ji wannan sakon sai su koma su kuma ƴan aikin wannan manzo ne kenan masu zuwa su isar da sakonnin manzanni ina fatar mun gane gashi nan suratul jinn ta yi nuni ga haka suratul ahqaf ma ta yi nuni ga haka wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinn yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaulihim munzirina annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suna sallar asuba sai aljanu sun taho suna binciken me ya faru ne irin yadda suke zuwa sama suna jiyo labarai a da su sakata suwala su yi wa bokaye hidindimu yanzu sama ta cika da tsaro kuma yastami'u al'ana yajid lahu shihaban rasada duk aljanin da yaje jiyo wannan ainihin labarai sai a biyo shi da yula tauraruwa mai wuta ta zo ta babbaka shi ko ta halaka shi to suka ce me ya faru shine suka yi taro aljano kaza ku tafi wuri kaza bincike ku tafi wuri kaza ko kuma suwala su yi wuri kaza waɗanda aka turo su wajen ainihin wato makka sai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama wajen kasuwar ukaz aidu wanda ya karanta al-adabul arabi ya san aswaqul jahiliya kasuwannin jahiliya to daidai wannan wurin annabi yana sallar asuba shi da sahabbai sun yi tafiya sun dawo waɗannan aljano suna tafiya da hargowa da rashin natsuwa sai suka ji karatun alqur'ani sai natsatsun su suka ce ansitu ku saurara da suka saurari karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tas sai suka wayaya suka ce hadha wallahi allazi habasana anistiraqi sam'i tabbas wannan shi ya hana mu muke zuwa dibo labarai a sama da suka ji qur'ani suka ce to sun gane inda matsalar su ta faru kungiya dariku ma'ana ideologies da philosophies tunani da ra'ayoyi kungiyoyi mazhabobi dariku duk su suka bi suka farfasa kansu sai suka ce yanzu ba abin da zai sa a sake rike wannan za a rike Allah shi kadai za a rike addinin musulunci za a rike manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai a samu haduwar kai baki daya sai kuma suka waiwaya suka koma ga al'ummar su suna me munziri ne suna masu isar da sakonni to inzar anan ba inzar ne a matsayin su na annabawa ba sun ji sakon Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne suka koma za su isar da risala za su isar da sako don haka ingantacciyar magana babu manzo daga cikin aljanu babu annabi daga cikin aljanu wannan ita ce magana ingantacciya sannan namiji wannan ishara ce zuwa ga cewa babu mace a cikin ainihin annabawa babu mace a cikin manzanni wannan matsala ce wadda malamai na ilmul kalam sun yi dambarwa a kanta amma ingantacciyar magana babu annabawa babu manzanni a cikin mata tare da cewa mata yan boko wannan magana ta ne musu zafi suna daukanta suna mai da ita demokuraɗiyya amma ba magana ba iya kare kanka domin waɗanda suka mara wannan maganar baya sun kawo misalai ne da Hamnatu wato Hannatu mahaifiyar Maryam kakar annabi Isa suka ce ai wannan tunda gashi kaza to wannan ai annabiya ce tunda gashi Allah madaukakin sarki ai mahaifiyar annabi Musa suka ce ai annabiya ce sannan suka ce ita kanta Maryam ita ma ai annabiya ce me yasa saboda Allah ya yi musu wahayi amma duk kyakkyawar fassarar wahayi da Allah ya ce ya yi musu da yake ya wa auhayna ila ummi Musa mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa an arbi'ihi ki ci gaba da shayar da danki annabi Musa fa idza khifti alaihi in kika zo kina jin tsoron azzaliman gwamnatin zalunci ta fir'auna sai ki samu akwati ki saka shi da sauran bayani da Allah ya bayar karanta qur'ani suratul qasas to wannan wahayi wannan iri ne wahayi ne na ilhama wannan ita ce ingantacciyar magana ba wahayi ne irin wanda jibril yake zuwa daga wurin Allah zuwa gare su ba sannan Maryam da makamantansu duk waɗannan ingantacciyar magana wahayi ne na ilhama domin in ba haka ba to yanzu kuma Allah da yawa kudan zuma wahayi fa to wannan kuma wanda za a fasara sai a ce zuma ma ya zama manzon Allah kenan ya zama annabin Allah to wannan babu dalili a cikin wannan amma an samu wasu malamai sun kace akan wannan maganar karanta littafin al-muhalla na Ibn Hazm mujalladin farko babin tauhidi zaga idda Ibn Hazm ne ta kawo hujjoji na umumat waɗanda ma'ana hujjoji ne waɗanda dunkulallu waɗanda yake hujja da su akan tabbatar da cewa akwai annabawa cikin mata amma babu tabbacin waɗannan maganganu duk da ya faɗi sannan aka zo aka samu wani hamshakin malami a nan Najeriya ya mara mishi baya a Sheikh Adam Ilorin Allah ya gafarta mishi a cikin littafin shi da yake magana akan falsafatun nubuwa ya tabbatar da tabbas aka kada aka raya Supreme Council of Ulama na Najeriya suka buga suka raya fiye da shekaru 30 nake magana kenan ya juyin duniya yake lallai akwai annabawa mata ya ta kawo nashi dalilai shi ma duk irin na Ibn Hazm ne umumat ne dunkulallun dalilai ne yake magana akan su mun fahimci wannan da kyau ko amma ingantacciyar magana wama kanat nisa'un qattu unsa wama kanat nabiyatu qattu unsa da dai ba taɓa samun wata mace ta zama annabi ba wannan ita ce ingantacciyar magana bawa da muka ce hurrun ya zama da ma'ana babu annabi bawa wannan ita ce ingantacciyar magana ina fatar mun gane to waɗannan kaɗan daga irin matsaloli waɗanda ya kamata a tattauna su saboda akwai ɗaliban ilimi suna saurare sai su je su wasa a su faɗaɗa bincike jama'a littafan da ake faɗi ɗin nan ba ana faɗi bane a cikin lokaci ba abu na faɗi bane a cikin kasar ana faɗi ne dan ɗaliban ilimi su tashi su je su haɓaka ilimin su su je su yi bincike me yiwa su fito da wani abu wanda zai zama alkhairi ga ilimi ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu a cikin wannan muqaddima dai da malam yake ainihin magana da inda yake cewa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida duk mun yi bayanan waɗannan abubuwa ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu mecece shari'a jama'a abinda ake nufi da shari'a a wannan wuri ba komai bane sai duk abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yazo da shi waɗanda yake labarai ne na gaskiya imani ne ingantacce ilimi ne mai amfani ayyuka ne na gargaru waɗannan in ka tattara su su ne ake nufi shari'a duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi to shi ne shari'a shi yasa a cikin khutbatul hajar shi da yake yi bisar da zai jawabi sai ya ce fa inna khairal hadisi kitabullahi wa ahsanal hadi hadi muhammadin idan har akwai wata shari'a kyakkyawa a duniya in har akwai to ta Muhammad ita tafi sallallahu alaihi wasallama in har akwai ma to ta Muhammad sallallahu alaihi wasallama ita tafi musamman wannan alifin ba alif ne na tafdil ba sifa ce tsantsar sifa ce da ake siffanta shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana shari'ar manzon Allah ita kadauke shari'a sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuna mana Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai malam yace wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la iqraran bihi wa tauhidan yace kuma ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai bashi da abokin tarayya wannan shaidatawa iqraran bihi ina mai iqrari da ita ba wai da fatar baki ba kadai tun daga zuci har baki ina tabbatar da ita dan ba za ka iya tabbatar da abu ba sai abin da ya narke a cikin zuciyarka a ce wa najji da kyau fa abin da kake fadi kenan ka ce tabbas abin da nake fadi kenan to iqrar kenan ina fatar mun gane wa tauhidan kuma ina mai tabbatar da ɗayantawa ta ga Allah bashi da abokin tarayya a cikin wannan ainihin shaidawa da nake kamar yadda malam ya faɗi wannan shaidawa haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yazo da wannan addini yana neman abin da mutane za su faɗa kenan wa'azin farko kenan jama'a qulu la ilaha illa Allah tuflihu haka yake suka kuntata mishi wa'azin ma suka hana musamman sanda Khadijatul Kubra ta rasu musamman sanda Abu Talib ya rasu aka kuntata mishi sako ma ba za a tashi a bayyana ba lokacin da Khadija take nan da yake Khadija mai kudi ce mace ce mai mukami a cikin al'umma ana jin shakkarta karka tashi kaje kai wa mijinta aiki mummuna larura ta zo ta same ka matarka ba ta da lafiya uwarka ta mutu za a yi mata likafani Khadija take ba da gudunmawa to dan haka ba dan Allah ba aka rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam Khadija tana da rai Abu Talib kuma dattijo ne mai sarauta mai mukami wanda ya isa ya fada dan haka kuna so ba kwa so Abu Talib sai ya tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gaba yace je ka kai wa'azi ka faɗi abin da ubangijin ka ya faɗi yayi kowa ma yana tallan harkar shi kowa zai baza kalan kowar shi yazo ya sanar yayi tallan manufar shi kai ma je ka kai taka sai yace ai hanawa suke sai Abu Talib sai ya zare kansa kalin shi sharbi ban takobi kenan sai je cakale shi jikin Ka'aba yace ci gaba da faɗin sakon da ubangijin ka ya faɗa ai da yake tunda ba a hadu duk garin ba a so ba in wasu ba su so wasu suna so dan haka ci gaba da fadi to sai dai a harara annabi sallallahu alaihi wasallama daga nesa to sa'ad da Abu Talib ya rasu Khadijatul Kubra ta rasu a lokacin sai aka kuntata mishi to sai dan baya iya yin wa'azi sai lokacin aikin haji a lokacin aikin haji duk wani ɗan bago duk wata doka ta wa'azi ta menene ko menene to kowa zai kasa abin da yake so mai maganin miciji yazo ya kafa, mai maganin kunama, mai wasa da kura yazo, mai dambuli yazo, to annabi shi ma sai yana bin mutane yana isar da nashi sako sallallahu alaihi wasallam. A wannan lokacin yake cewa qulu la ilaha illallah tuflihu, larabawa ku faɗi la ilaha illallah, duniya ku faɗi la ilaha illallah, za ku samu rabo a wurin Allah. Dangi na sun ki yadda da abin da nake faɗi, ko ku faɗi Allah zai datar da ku. A wannan lokaci ne mutanen Madina, kabila Aus da Khazraj, sun zo aikin haji sai wannan sako ya isa kunnansu. Suka karɓi addinin musulunci, suka bai manzon Allah tabbas akan cewa su mutanensa a shirye suke da su karɓi wannan addini. Me yasa suka ce dama su suna zaune da malaman Yahudawa, kullum suna biya karatu, suna wa'azi, suna cewa manzon ƙarshen zamani ya kusa zuwa, za su haɗa kai da shi su karkashe kabila Aus da Khazraj saboda su arna ne. Sai suka ce to tunda yanzu sun ji sakon a wurin aikin haji, kafin kabilun Yahudawancan su ji su bari su fara karɓi. Amma da suka koma kuma mutanen su suka karɓi sakon musulunci ya samu karɓuwa, sai kuma waɗancan malaman da a bakinsu aka fara jin labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu min qablu yastaftihuna bihi, a da suna ainihin roƙon Allah ka taimake mu ka gaggauta manzon nan ya fito don mu samu mu ainihin wato yaƙi waɗannan kafirai. Amma yayin da manzon Allah ya zo kuma sai suka kafirce, me yasa wai dan ba a cikin kabilarsu yake ba? Wai suka ce wai ai Allah bai yi musu abin yadda ya saba ba, ai cikin kabilarsu ne, tunda wannan ba kabilarsu bane, ko da gaskiya ne amma sun ƙaryata. To wannan ita ake kira ba yahudiyar hasada, saboda wanda ya faɗi ba dan kabilarka bane, ba dan jiharku bane, ba kungiyarka yake ba, ba mazhabarka ya fakke ba, sai ka ce ƙarya ne baka yadda ba. Wato abin bai da alaka da gaskiya ko ƙarya, sai dan kawai ba kungiyarka bane, ba dariƙarka bane, ba mazhabarka bane, ba kabilarka bane, wannan ba musulunci bane jama'a. Gaskiya gaskiya ce daga bakin kowa ta fito ba ta canzawa. Ina fatar mun gane. A wannan lokaci sai mutanen Madina su sai suka faɗi la ilaha illallah. Jama'a sun samu fala'i ko ba su samu fala'i ba? Allah ya ambace su a Qur'ani, manzo Allah ya ambace su a cikin sunna, ya yi wasiya game da su, ya bada amana su ga hannun duk wani mai mulki da zai zo a bayan shi sallallahu alaihi wasallama. Waɗannan mutane saboda yadda manzo Allah ya amintu da su, ya dawo ya zauna a cikin su, har ya ce ya mai da su sun zama dangin shi. Karshe a cikin su ya rasu, a garin su aka rufe shi, kabarin shi yana nan a wurin, masallacin shi yana nan. Mutanen Madina sun samu falahi ko ba su samu ba? To jama'a ku je ku yi wa'azi da la ilaha illallah, ku umarci mutane su faɗi la ilaha illallah, su kudurce ta, su sheda ta, su yadda da ita, za su zama as'adun nasi fid dunya wal akhirah. Wanda duk ya yadda da la ilaha illallah, ya yi furuci da ita, ya tabbaka ta, ya sheda, babu shakka wannan shi kadai ne mai cin nasara duniya da lahira. Allah ya ambaci wannan kalma a Qur'ani, ya siffanta ta da kalimatu taqwa, sannan sai danganta ta zuwa ga salaful umma, yace wa kanu ahqqa biha wa ahlaha, sarki ya tabbata ga Allah. Allah yarda da ku ƴan mazanjiya. Amin. Yayi ma kalmar kirari, yace ita ce kalmar tsoron Allah, ita ce kalmar da kake hada kanka da zumunci tsakaninka da Allah, ka zama bawan Allah na gaske. Sannan sai dibin sahabbai, yace waɗannan su suka fi cancantar a danganta su, su ƴan la ilaha illallah ne, yace wa kanu ahqqa biha, su suka fi cancantar a danganta su da la ilaha illallah, sannan kuma wa ahlaha, su mutanen la ilaha illallah ne. Sahabbai sun ci nasara ko ba su ci ba? To duk wanda yake son ya ci nasara ya faɗi la ilaha illallah. Sannan wancan labari da muka tsokato shi a baya dangane da manzon Allah yana wa'azi a lokacin aikin hajji, yana cewa jama'a su faɗi la ilaha illallah, za su dace. Malamai aiki ne a kansu lokacin aikin hajji, su yi amfani da wannan dama su tashi su yi bayanin tauhidi, su kira mutane zuwa ga bin Allah, su ainihin tsoratar da mutane game da shirka da saban Allah da tsafe-tsafe da duk wani nau'i na abin da zai bata wa Allah al'amari. A yi amfani da lokacin aikin hajji. Malamai ku daina zuwa kuna kwanciya a hotel, kuna kwanciya cikin mutane a yi ta hira da ku kamar alhazan birni, ku tashi kuna yin wa'azozi a lokacin aikin hajji. Adda'awa fil hajji, ku tashi kuna waɗannan ayyuka, sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ku rinka tara mutane, duk yaran da kake ji ka tara al'ummarka, kana karantar da su. In littafi ne zaka sa, wa'azi ne zaka yi musu, an idar da sallah ne, sallar asuba ce, zaka je a tara mata ne, zaka je a tara samari ne, za a je ne a yi naduwa ta ulama, malamai su taru su tattauna su fahimci junansu. Waɗannan suna daga cikin abubuwan da Allah ya ishara a cikin suratul hajji, da Allah madaukakin sarki yake cewa liyashhadu manafi'aha, in an je aikin haji akwai amfanoni albarkatai masu yawa wadanda ake samu a lokacin aikin haji, ba wai a ciko akwatin aure ana rikiri da shi ainihin a jidda ba, a akwatin aure kowane titi kaje akwai shi a Najeriya zaka je ka siya, amma kaje ka ainihin yi da'awa a lokacin aikin haji. Ko menene ya zan shine zai biyo baya? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To farko-farkon abinda annabawa suke kira zuwa gare shi kenan cewa a faɗi la ilaha illallah, in an faɗi za a dace. Ku ji abinda manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah, an umarce ni in ainihin wato yaki mutane har sai sun faɗi la ilaha illallah. Fa idza qaluha, in suka faɗi la ilaha illallah, to kaga wannan sai mu dawo ma'anar da muka yi a baya, ko dai su faɗe ta bayan sai shaida, ko kuma anan saboda matakin farko ne yanzu abinda ake nema da su ma su faɗan tukuna. Saboda mutanen Makka a lokacin ko da wasa ko da raha ko da gatse ko da habaici ba sa faɗi la ilaha illallah, har ma in an faɗi sai su mai da ita matsalar jayayya. Wa idza qila lahum la ilaha illallah innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Allah yake bal ja'ahum bil haqq, an fa an gane bal ja'a bil haqqi wa saddaqa al mursalin sallallahu alayhi wa sallama. Idan aka wa'azantar da su aka ce la ilaha illallah ku fadi ku yadda, sai su girman kai su ce su ba su fadi la ilaha illallah, sai su gane ashe lazimin la ilaha illallah shine sai ka bar kowa ka dawo wurin Allah. Sai su ce a kuna nufin mu fadi la ilaha illallah mu bar allolin namu kenan? A ina, saboda wani mawaki ba zai yiwu ba. Allah yace a gaskiya yazo da ita, kuma ya gaskata duk manzannin da suka gabace shi, bai zo da bakon abu ba. Makana ma kuntu bid'an min ar-rusuli, ba manzo ne ya fara fadin wannan ba manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafin shi duk manzanni sun fadi la ilaha illallah. To dan haka sai yace an umarce shi ya yaki mutane har sai sun fadi la ilaha illallah. To yanzu wannan hadisi yana nufin kenan zuwa za kai kai fara yakar mutane kawai kana yakin su kana kashe rabi-rabi kana neman su faɗi la ilaha illallah, ba ma'anar hadisin kenan ba. Ma'anar hadisin kai musu wa'azi, kai ta musu bayani su faɗi la ilaha illallah. Idan sun amsa alhamdulillah, idan sun kafirce to a lokacin sai ka bi hukuncin da musulunci ya aza a kansu. Na in ba ahlul kitabi bane daga cikin yahudu da nasara, to anan sai ka yake su din. Amma in ahlul kitabi ne daga cikin yahudu da nasara, idan sun faɗe ta alhamdulillah sun samu falala ninkin ba ninkin, duk ibadar da suka yi sai an ninka musu. Idan suka ki faɗatta to sai a aza musu jizya, in suka bayar shikenan sai a kare musu duk haƙƙoƙin rayuwarsu. Idan ko suka ki faɗan la ilaha illallah suka ki bayar da jizya suna yahudu da nasara, kiristoci da ainihin yahudu, idan suka ki sannan suka tashi suna yakar addinin musulunci suna yakar musulmi, to anan za a yake su. Dan haka ku fahimci wannan hadisin ba yana nufin kaje ka yaki mutane, a'a zaka kira su zuwa ga addinin. Idan suka ki suka kangare suka yi jayayya, to anan sai a kulla yakar su har sai sun dawo sun fade ta. Ina fatar mun gane. Fa idza qaluha, in suka fadi ita la ilaha illallah din, faqad asimu minni dima'ahum, to sun tsare jinanan su daga gare ni. Wa amwalahum, sun tsare dukiyoyin su, ma'ana ba za a taba jinin su ba, ba za a taba dukiyar su ba, illa bi haqqiha, sai in sun ci mutuncin la ilaha illallah din sun kafirce mata kuma sun yi ridda. Wa hisabuhum, amma matukar sun tsaya akan la ilaha illallah, to kuma hisabun su ala Allah azza wa jalla, yana ga Allah mai buwaya da daukaka. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi, Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i ma sun fitar da wannan hadisi sahihi ne. To jama'a kun ji wannan, saboda haka a tashi a yada la ilaha illallah. A cikin mukaddimar wannan karatu mun yi cikakken bayani akan abinda ake nufi da wahdahu la sharika lahu, ma'ana Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya a cikin ayyukan da yayi, duk aikin da Allah yayi tun daga halitta da sarauta da gudanar da halittar da sarautar, to ka yadda Allah shi kadai yayi waɗannan, shi kadai kuma yake gudanar da su. Sa'annan wannan ya lazimta maka sai ka bauta wa Allah shi kadai din kuma bai da abokin tarayya, to wannan kuma ya cancantar da Allah akan wasu sunaye da siffofi wanda ba wanda ke da su kenan sai shi. domin ba shi da abokin tarayya wajen ayyukan shi kamar halitta to wannan ya tabbatar da to yana da wani suna kenan shine al-khaliqu wanda ba wanda yake da irin wannan suna yana da wata siffa wanda babu ainihin wanda yake da wannan siffa sai shi to ne shi kadai yake iya wannan aikin jama'a mun gane yanzu ka auna a cikin gida mutum daya ake cewa mai gida ina fatar mun gane sauran fa suna da wasu mukamai waɗanda gaba daya a karkashin wannan mai gida suke karban umarni haka ne ko ba haka ba to balle Allah madaukakin sarki to in ka fahimci wannan sai mallan yace wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaida lallai muhammad bawan Allah ne kuma manzon shi ne sallallahu alaihi Allah ya dade tsira gare shi wa ala alihi da mutan gidan shi wa sahbihi da sahabban shi wa sallama Allah ya kara musu aminci tasliman aminci mazidan kari akan salatin da muke neman Allah ya mishi ma'ana Allah ya wa annabi tsira da aminci wajen amincin ya kara amince mai fiye da ainihin wato salatin jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan jumla tana dauke da kalmomi ita ma masu yawa wadanda a gurguje in muka dube su kalmar shahada dai mun yi bayani dangane da ita sai ya ainihin tabbatar da wannan shahada tashi kamar yadda yadda da Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya to haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma Ibn Taymiyyah ya yadda cewa manzon Allah ne tsira da amincin Allah tabbata gare shi sannan kuma ya yadda bawan Allah ne sannan ya yadda da ahlul bait don gashi musu salati sannan ya yadda da sahabbai don gashi ya hada su cikin salati din jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan yana tabbatar da cewa Ibn Taymiyyah babu shakka yana da shahada irin shahadar da ake neman musulmi ya zanda ita to abin mamaki a yau akwai mutanen da suke da'awar cewa suna son hadin kan musulmi amma in sun zo kuma suna kafir da Ibn Taymiyyah kuma suna cewa ai su din nan sun yadda da duk mutumin da yace la ilaha illallah dai musulmi ne to ga Ibn Taymiyyah a littafin shi yana cewa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhida sannan yace wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida shaida irin wanda ake neman musulmi yayi gashi amma kuma sai sai Ibn Taymiyyah kafiri ne gobe kuma sai sai a duk wanda ya faɗi la ilaha illallah musulmi ne to Ibn Taymiyyah gashi ya faɗi to menene Ibn Taymiyyah yayi muku kuma to ku faɗa duk wanda yake da matsala akan Ibn Taymiyyah jama'a yanzu ya same mu ya faɗi matsalar da yake da ita da Ibn Taymiyyah mu an wakilan Ibn Taymiyyah zamu warware mishi me ya dame shi game da Ibn Taymiyyah amma baiwa baka san hakikanin abin da mutum yake akai ba baka karanta littafin shi ba kai wani ya baka labari ya ce maka Ibn Taymiyyah yana kin manzon Allah Ibn Taymiyyah yana kin dariku Ibn Taymiyyah yana kin waliyai Ibn Taymiyyah yana kin ahlul baiti kawai sai ka dasa kiyayya tsakaninka da Ibn Taymiyyah kai zalunci dan kai aiki da jita-jita mecece jita-jita duk wata magana da zata tada hankali ko wanda zata haddasa da gaba tsakanin wani da wasu ko wasu da wani ko wani da wani ko wasu da wasu wannan ita ake kira jita-jita kuma Allah ya hana a karbe ta koda daga hannun malami ne sai an tabbatar da ita da idan Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina idan wani mutumin banza ya zo muku da labarin banza na jita-jita labarin batanci to karku tashi ku afkawa wanda aka faɗi labarin akan shi har sai kun nemi bayani ina gaskiyar maganar take sai Allah yace dan karku tashi ku afkawa mutanen da basu ci ba basu sha ba kuma daga baya ku yi da dama duk wanda aka lakkana mishi a baki ya zagi Ibn Taymiyyah ne zai karanta littafin Ibn Taymiyyah kuma sai ya fara tunanin anya ko wanda ya faɗa mai waccan maganar ba ƙarya yake ba anya kuwa wanda ya aza shi akan waccan maganar shi ma ya karanta wannan abun kuwa shin ma wannan littafin kuwa ma na Ibn Taymiyyah ne sai ya shiga shakka saboda wancan mutumin da ya faɗa mai wannan magana maganar banza ce amma kuma shi a wurin shi yana ganin mutumin ba mutumin banza bane yo amma takan faru haka babban malami Sheikh Taqiyuddin al-Hilali wanda ainihin ya fassara Sahihul Bukhari zuwa turanci yanzu ya sake fassara alqur'ani zuwa turanci kwararren malami ne a cikin tafsiri da hadisi da aqida da fiqh mutumin kasar Mauritania yana zaune kasashe irin nasu na Mauritania shehunansu sun kace su akan kasu karanta littafai irin nasu Ibn Taymiyyah kasu karanta littafai irin nasu Muhammad ibn Abdul Wahhab kasu karanta littafan Wahhabiyawa kasu karanta littafan Ibn Qayyim kasu karanta littafan Shawkani da ainihin makamantan haka sai suka zauna suka ji abin da malaman nasu suka gaya musu gasu sun yi karatu amma an takura ilimin su kar su tashi su yi ainihin bincike a cikin wannan ilimin nasu suka zauna ba tare da yin ainihin wannan bincike ba ba tare da karanta abubuwan da malaman suka ce kar su karanta ba Allah ya kiyaye to ana nan sai Allah madaukakin sarki mai gandakatar sai ya hijira ya dawo madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dawo madina sai aka dauke shi ya zama babban malami a cikin aljami'ar islamiyya jami'ar musulunci dake madina sai ya fara samun ƴan uwan shi malamai suna zama suna tattaunawa sai yana jin abubuwa kuma sabanin jita-jita da aka aza shi akai to sai ana nuna mai littattafai to je ka karanta mana sai ya ce su ai a kasashen su manyan shehunan su sun hana su karatun wannan littafai sai suka ce to ai yanzu samu dama ka karanta mana ka gani tunda yanzu ba a kasar ta ku kake ba sai ya dauki littafin kitabut tauhidi alladhi huwa haqqullah ala alibadi na Muhammad ibn Abdul Wahhab wanda ake kira shugaban Wahhabiyawa shikenan sai ya zo sai ya karanta wannan littafi sai ya ce subhanallah yace ba abin da ke cikin littafin sai ayoyin alqur'ani sai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai fatawoyi daga salaf cikin sahabbai da tabi'ai da fassarori daga malaman da kowa ya amince da su sannan sai fikihin da malamin yake fitarwa a karkashin kowane babi to ina wahabiyancin yake anan sai malaman yan uwan suka ce to sai dai ka taya mu dubawa da ya tashi komawa hutu gida sai ya samu littafin kitabut tauhidi sai ya cire bangon shi ya cire duk inda sunan yake sai ya guzurin shi ya tafi wa da babban shehin su can gida na da wanda yake ingiza su akan maganganun hada fitina tsakanin musulmi da ainihin ƴan uwansu yana isa yaje gaisuwa wurin shehi sai yace akramakallahu wani littafi ne na samu ainihin a Makka na samu wannan littafi ne gashi dan ka zo ka ainihin duba mana shi she nake son mallan da Allah ya duba mana ya ga me ke cikin wannan littafi mallan ya dauki littafin nan ya duba shi daya bayan daya daya bayan daya yace wannan littafi tunda nake ban taba sanin littafin tauhidi da aka rubuta ka mashi ba Taqiyuddin Hilal yace haka ne mallan yace ai kwarai da gaske yace ban taba ganin samfare na tauhidi a rubuce irin wannan littafin ba yace to akramakallahu ko zaka gwada wannan littafin da ka karanta da wannan sai kuma ya fito da kitabut tauhidi wanda bai cire cover ba bai cire bangon ba sai yace a'udhu billahi me hada ka da wannan sai yace akramakallahu ai wannan din ne dai wannan yace a wannan littafin wahabiya ne yace wannan littafin tauhidi ne yace to mallan daure ka duba mana sai duba sai ga ai duk daya ne sai fadi ya sujuda yana kuka yana istighfari ma'ana ashe a lokacin baya da yake hana mutane karantawa shi ma bai karanta ba dan Allah da haka kuke haddasa fitina tsakanin musulmi ku ce wani ba wahabi ne wani ba yahude ne wani dan mushal ne ba ku karanta littafan nasu ba ku karanta littafan Muhammad ibn Abdul Wahhab ku ga me ke ciki ku karanta littafan Ibn Qayyim ku gani ku karanta littafan Ibn Taymiyyah ku gani menene ke ciki ga littafin ana karanta yanzu kowa na ji yo me a boye bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al ismu ma haka fi nafsik wa karihta an yatali alaihi nas laifi shine abinda ke maka kaikai a cikin zuciyarka kuma baka so mutane su gano yo duk mutumin da yazan yana boye littafin shi kar a gani mugun abu ne wanda ko yazan yana campaign yana bugawa yana bayarwa kyauta yana cewa a duba a saurara yo ina mugun abu ga cikin wannan duk abin da ko kasar ne kai wa'azi ya zan kana so ka bayyana shi ga jama'a sai ka yi editing yana nuna ka yadda akwai ka tobara ciki ko kuma akwai munanan abubuwan da baka so amma ba haka ba da kai kasar ne za a tsaya editing a je a yada shi ga jama'a mana yau me kake shakka kuskure ne ka kubuta daga kuskure amma ganganci da abubuwan da suke na keta ne su ne baka so a ji ina fatar mun gane saboda haka wannan bayani da Sheikhul Islam yake dalili ne akan cewa cikakken musulmi ne shi ya yadda da wahadaniyar Allah ya yadda da risala ta Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya taimake mu amin wannan na daga cikin girmamawa kuma da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama duk inda aka ambaci Allah madaukakin sarki sai kaji an ambaci manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo a cikin ainihin wato fassarar da Allah yake cewa warafa ana laka zikrak, mun daukaka ambatanka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Suratu Sharhi ko aya ta 4 aka samu cikin manyan malamai kamar Mujahid, sai Mujahid yake fassarawa da cewa ai ma'ana la uzkaru illa zikirta ma'i, Allah ya daukaki sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu inda za a ambaci sunan Allah sai an ambaci sunan manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haka ne jama'a, haka abin yake. Hassan ibn Thabit babban mawakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, wa dhamma al-ilahu isma an-nabiy ila ismihi li yujillahu idha qala fil khams al-mu'adhdhin ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fadhul arsh mahmudun wa hadha muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Eh, Hassan ibn Thabit kenan yace wa dhamma al-ilahu isma an-nabiy ila ismihi li yujillahu, Allah ya danganta sunan annabi Muhammad zuwa ga sunan shi dan ya kara manzon Allah martaba da daukaka. Sai yace idza qala fil khams al mu'adhdhin ashhadu salluli biyar illa, dan yace ashhadu an la ilaha illa Allah, sai aje ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Sai yace ba nan ba ma, wa shakka ai sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam din ma an tsago shi ne, Allah ya tsago shi ne daga sunan Allah. Ina ma'anar abin? Sai yace fazul arshi mahmudun, Allah ma'abocin al-arshi mahmud ne. Ina ma'anar mahmud? Wanda ya cancanta a yabe shi. Sai yace wa hadha muhammadun, wannan kuma shayaba ne sallallahu alaihi wasallam. Jama'a mun gane wannan da kyau? Duk inda za a ambaci Allah madaukakin sarki sai an gwama da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam at-Tirmidhi ya rawaito asari sahihi daga sayyidina Ali, Allah ya kara mishi yarda, yace duk inda mutum zai yi addu'a Allah ya tara wannan addu'a daga taje gurin shi har sai ya ainihin yi wa annabi salati. Eh, kana da bukata ka yabi Allah, ka zuguguta Allah, ka fadi bukatar ka, sai ka tashi ka dake ka tafi, to anan addu'a za ta daki, ba idda za ta je. Ali yace ba za ta yi sama ba sai ka yi manzon Allah salati. Shine alfazazi a cikin 20 ya yake cewa ainihin wato subhanallah yake cewa bihi yubda'u dhikrul jamilu bihi yuhtamu dhikrul jamilu wa yubda'u, da sunan manzon Allah ake cike duk wani ambato kyakkyawa, sannan kuma da sunan shi ake cikewa, ma'ana ake fara da salatin shi. Duk abin da za a ambata a nemi bukata wurin Allah sai a fara da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, sai kuma a sake cewa a cike da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam. Jama'a, wannan daraja ta kai daraja ko bata kai ba? To kun ji mai gidanmu kenan, shi muke bi aqidatan wa ibadatan sulukan wa iqtida'an sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Malam ya siffanta manzon Allah da cewa abduhu, shi manzon Allah bawan Allah ne. Manzon Allah na jin dadin wannan. A cikin Alkur'ani Allah ya ce subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Sarki ya tabbata ga Allah da ya dauki bawan shi da daddare daga masallaci mai alfarma zuwa masallaci na ainihin Baitul Maqdis, ya kira annabi da bawan Allah. Annabi ya ce ina jin dadin wannan. Shi ma da kansa a cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito, annabi yake cewa la tuquruni kama atratin nasara ibn maryam wa inma ana abdul faqulu abdullahi wa rasuluhu, yace kakku zuguguta ni da yabo, ku yabe ni har yabo ya wuce kaida. Yace kamar yadda kristoci suka yi wa Isa dan Maryam, suna ce mai bawan Allah, manzon Allah, annabin Allah, sai kuma suka koma suna cewa dan Allah, suka koma suna cewa daya daga cikin alloli, suka koma suna cewa shine Allah ma. Annabi yace kar ku yi mini haka ahir. Jama'a kun ji fa, manzon Allah ya hana irin wannan kwaikwayon al-yahudi wa nasara, garin yabo a ketare haddi. Yau wasu mutane ake dube ana ce musu alloli, ba ma wai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Wannan ka tobara ce a cikin tauhidi jama'a. Yace ni bawa ne, dan haka ku ce bawan Allah kuma manzon Allah. Shine Ibnu Taymiyyah ya fadi din, yace wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kuma ina shaida lalle Muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne. sai yin salati yace sallallahu alaihi Allah ya dadin tsira gare shi abinda yasa kullum muke fassara salati da cewa dadin tsira ba wai tsiran ba ai dama Allah ya yi manzon Allah tsira ai manzon Allah ya tsira ya hayati dummun tsira dadin tsiran ake nema mishi to ina ma'anar neman wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati shine al-imamu abu al-aliya yadda yazo cikin sahih al-bukhari yake cewa salatu llahi ala rasulihi sana'uhu alaihi inda al-mala'ika Allah ya tayaban Allah Allah ya tayaban manzon Allah a wurin mala'iku to yi wa annabi salati kenan kullun Allah ya tayaban manzon Allah a wurin Allah shine salati gare shi salati kuma da ainihin wato mala'iku suke yi shi kuma istighfari kamar yadda yazo a cikin hadisi da manzon Allah yace wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fi idan kai sallah ka saurara zuwa ɗaya sallar to mala'iku za su yi ta maka ainihin salati matukar kana zaune a nan a wannan wuri matukar ba kai tusa ba alalaka ba ta lalace ba me suke cewa allahumma allahumma ghafirla allahumma arhamhu Allah kai mai gafara Allah kai mai rahama ma'ana salatin mala'iku neman gafara da kuma neman rahama daga Allah zuwa gare ka wannan hadisi al-bukhari ya fitar da shi haka ma al-imam muslim Allah madaukakin sarki ya taimake mu to idan aka ce kai kuma bawa kai wa annabi salati me ake nufi shine ka kankan da kai ka roki Allah madaukakin sarki yayi mai don ai ba kai kake salatin ba nema kake ayi cewa kake allahumma salli ala muhammadin Allah kai dadin tsira ga muhammad ba kai kake ba kana neman Allah yayi mishi ne ina fatar mun gane abinda ake nufi da ahluhu da aka ce ainihin wato wa alihi din nan to wannan ma'ana ce wadda take da fadi wani lokacin an ce alayan annabi ana magana a mu'amalar yau da kullun ne kamar zakka da sadaka to ana nufin waɗanda suka haramta su ci sadaka su ne banu hashim da banu abdul muttalib banu muttalib ina fatar mun gane wani lokacin aka ce alayan shi kuma ana nufin waɗanda suka bi shi akan addinin shi an fahimci wannan da kyau in kana son ganin cikakken bayani kaje ka karanta littafin Ibnul Qayyim za ka gamsasshen bayani akan me ma'ana alayan annabi sallallahu alaihi wasallam na fatar mun gane ingantacciyar magana isu ne waɗannan maganganu ma'ana waɗanda ya haramta su ci sadaka sannan sai ka dawo kuma zuwa ga matan shi ƴaƴan shi jikokin shi waɗannan da suka tsaya akan addinin shi waɗannan su ne ma'anoni da al'ummar musulmi suka amintu da su sai dai ƴan shi'a suka fandare suka ce alayan annabi abinda ake nufi mutane ƙwaya hudu rak da Aliyu da Fatima da Al-Hasan da Husaini da ka taba sai su kawo hadisul Kisa'i hadisin da yazo a cikin sunan Tirmidhi hadisi ne sahihi babu shakka akan haka hadisul Kisa sa'ad da Allah ya saukar da ayar mubahala akan cewa yahudu da nasara jayayya ta kamari tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to faqul nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin kace musu tunda al'amari yayi kamari su fito da su da iyalansu kai ma ka fito kai da iyalanka sannan kai da kanka su da kansu su fito a kankan da kai ga Allah a roki Allah Allah ya la'anci makaryaci daga cikin ku annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira al-Hasan da Husaini da Aliyu da ainihin Fatima sai ya lullube su a wani bargo yace ya Allah gani na fito ni da nawa jama'a su ma su fito Abdullahi dan Abbas yace ba su fito ba yace wallahi da sun fito da wuta ta zo ta cinye su daga sama to sai shi a suka makale akan wannan hadisin ai waɗannan ne kawai alaye to wannan rashin ilimi ne na usul rashin ilimi ne na gane ma'anonin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba wannan zikr fardin min afradil ammi bi hukm al ammi yu'akkidu wa la yukhassisu ambatan wani bangare ne daga cikin bangarorin dake da fadi wanda ke tabbatar da shigar waɗannan amma ba yana nuna su kenan ba ina ma'anar wannan a ɗabi'ance ɗabi'ar ɗan adam baya saka sirkin shi a cikin iyalan shi baya saka ƴar shi da ya aurar da ita tana gidan miji cikin iyalan shi balle jikoki da ƴar shi mace ta haifa sai annabi yake nuna amma ta bangaren Aliyu da Fatima da Al-Hasan da Husaini ba haka abin yake ba su ma suna nan cikin alaye ba su fita ba to yaushe za a ce sirki da ƴar da aka aurar da jikokin da ta haifa can su ne ahlul baiti amma ita uwar da ta haifi ita Fatimar da shi Aliyu ya samu ya aura da suka haifi Hassan da Husaini ita Khadija a ce ba ta cikin ahlul baiti mutum ya karfin hali ya fitar da Khadijatul Kubra gidan manzon Allah ya ce ita ba ta cikin mutan gidan manzon Allah ranar kiyama kuma yace yana bin manzon Allah a ina Khadija da tana da rai ba ta da rai manzon Allah ba yadda a taba ta tsohuwa ta ta wuce kwarta kwarta manzon Allah ya bike sarar cikin sahabbai ya tashi ya tarbo ta yazo kwanta rawani sheshin fada mata ta zauna sai ce ya manzon Allah wace tsohuwa ce ce kanata a tina ayyama Khadija kawar Khadija ce har tana zuwa gaishe mu lokacin Khadija na da rai ita shi na tashi na girmama ta an tashi an watsa Hafsa Aisha tace kai kullun ana magana sai kace Khadija tsohuwar mace ta mutu kullun kai kenan abu kana tana abubuwan ku na maza kaza 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 yace ki mini shuruke yace cewa da kike yi Allah bai canza maka da wadda ta fita bane yace wallahi Allah bai canza min da wadda ta kaita ba ma balle ta fita ita Aisha abin tana ganin shi ne socially kawai ita budurwa wacce kuma tsohuwa ita Aisha abin da take kallo kenan shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon abin ne spiritually wannan mace ce daya tamkar da dubu yace tayi imani da nisan da duniya aka kafirce min ta dauka ta bani sanda kowa ya hana ni ta goyi baya na lokacin da kowa ya guje ni yace dan haka gaskiya Allah bai canza min wadda ta kai Khadija ba balle ta fita to yanzu duk da haka Khadija ba ta cikin ahlul baiti Aisha ba ta cikin ahlul baiti Ummu Kulsum ƴar manzon Allah ba ta cikin ahlul baiti Al-Qasim Ibrahim At-Tayyib At-Tahir duk ba su cikin ahlul baiti su Zainab duk ba su cikin ahlul baiti aje a sake koyon karatu ƴan Shi'a aje a sake koyon karatu Allah ya taimaka amin saboda haka alayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kun ji duk waɗannan mutanen gidan shi suna cikin ainihin alayen shi sahabbai kuma abin da ake nufi da sahabi shine wanda ya karbi addinin musulunci a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma a zamanin manzon Allah ko da ba a hannun manzon Allah ba amma yanzu suka yi ido biyu da manzon Allah a matsayin shi na musulmi ya kuma mutu a cikin wannan addinin musulunci da zai yi ridda daga baya ya dawo ya musulunta a hannun annabi ko kuma bayan ya musulunta a wani wurin bayan riddar shi ya sake dawowa ya ga annabi to har yanzu yana nan a sahabi amma da mutum zai musulunta a hannun annabi sallallahu alaihi wa sallam yaje ya ridda ya zauna a kafirci ba a samu ikon tsamai da haddi ba har sai bayan manzon Allah ya rasu sai kuma ya dawo ya karba addinin musulunci wannan ba sahabi bane tabi'i ne ina fatar mun gane amma ko da ridda ta shiga ya dawo ya tuba wurin manzon Allah sun sadu to wannan sahabi ne ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya mana taimako abinda ake nufi da assalamu dinnan a idda malam ya kado wannan kalma yace wa sallama tasliman mazida ay aminci wato neman Allah ya kubutar da manzon Allah daga duk wani mugun abu da wata nakasa da wata rashin cika sai malam yace amma ba'du to bayan haka kalmar amma ba'du sunna ce fadin ta wajen jawabi mawaki ma yace laqad alima alhayy alyamanuna annani idza qultu amma ba'du anni khatibuha yace ai dangi na mutanen kasar Yaman sun san in na miƙe zan yi magana in har na kai amma ba'du to sun san jawabi na hudu bace jama'a mun gane wannan da kyau ya zo cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama in yi khutuba yi khutuba yi khutuba sai ya ce amma ba'du ina fatar mun gane dan haka Bukhari ya ware mata babi sukutin da guda a cikin kitabul juma'a babu amma ba'du amma ba'du ma sunna ce wallahu a'lam yana daga cikin dabi'ar Ibn Taymiyyah a cikin littafin shi mafi yawa yana farawa da khutbatul haja innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ban san me yasa wannan littafin nashi bai fara da irin wannan khutbar ba musamman Ibn Taymiyyah ne kadai a sani na daga cikin waɗanda suka gabata wanda yafi kowa raya khutbatul haja a cikin littafin shi mafi yawancin littafin shi har sharhin wannan khutbatul haja yayi to amma anan ban san me yasa bai fara da ita ba sai abu daya da nake tunanin shi yasa amma kuma ta ba na kawo tarihi rubuta littafin cewa ya rubuta littafin ne cikin gaggawa dan lokaci ne takaitacce tsakanin azhar da al'asr ko kuma al'asr zuwa magriba takaitaccen lokaci wallahu a'lam ina fatar mun gane sai ce to bayan haka fa hadha i'tiqadul firqati an-najiyati al-mansura ila qiyam as-sa'a ahli as-sunnati wal jama'a yace wannan aqida ce ta kungiya masu cin nasara wadda za ta kubuta za su samu nasara har zuwa kiyama ta tashi su wane ne sai kawo badal sai ya ce su ne ahli sunnati wal jama'a mutanen sunna da jama'a yanzu wannan raddi ne akan wani dan shi'a da yake cewa wai ai kalmar ahli sunna ma ko a zamanin Ibn Taymiya ma ba amfani da ita. To ga Ibn Taymiya a cikin littafin shi yana fadin ta, sannan in ka bibiye littafin Ibn Taymiya ya fadi wannan kalma ta fi a kirga. Jama'a mun gane wannan da kyau. Abinda Ibn Taymiya yake ce maka, wannan littafin yana dauke ne da bayani akan wata kungiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira ta da annajiya, ita kadai ce za ta kubuta daga wuta, in bayan haka duk sauran kungiyoyin musulunci yan wuta ne. To wannan littafin yana dauke da aqidar wannan kungiya kwaya daya yar aljanna. Yo ai wannan littafi kowa yana bukata ya karanta shi kenan. Na fatar mun gane. Sannan al-Mansura, kun ji waccan kubuta a lahira kenan. A nan duniya fa al-Mansura su kadai ne masu cin nasara ila kiyamis sa'a har duniya ta tashi. Su wane ne? Su ne ahli sunnati wal jamaa. Mutanen sunna waɗanda suke kuma kansu ya haɗu a kan sunna ɗin. Za mu yi bayanan waɗannan gaɓoɓi ɗaya bayan ɗaya. Amma ko ma kaga kalmar firka ɗin nan tukuna, wadda malam ya faɗi, da kuma kalmar annajiyatil mansuwa, daga ina malam ya samo ta? Hadisi ne sahihi wanda ya zo cikin sahihul Bukhari da Muslim. Ji abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, la tazalu ta'ifatun min ummati ala alhaqqi mansuratan la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, wani yanki cikin al'ummata, anan wace al'umma yake nufi kenan? Ummatul ijaba. Al'umma sun kasu kashi biyu dangane da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai ummatul da'wa, su ne al'ummar da aka aiko shi tun daga sanda aka aiko shi har duniya ta tashi. Duk al'ummar tashi ce gaba daya, da waɗanda suka amsa, da waɗanda suka ƙi, duk al'ummar shi ce. Saboda haka sunna annabawa take. Karanta Qur'ani sai ka ji kowanne annabi yazo sai ka ji yana cewa al'ummar shi, ya qaumi, ya qaumi, ya ku jama'ata. A halin ba su yarda da shi ba, fada suke da shi kaza kaza, amma sai ce ya qaumi. Ina fatar mun gane. To wannan ummatud da'wa kenan, wato al'ummar da yazo yana kira. Waɗanda suka amsa mishi kuma sai ake kiran su ummatul ijaba. To waɗannan da suka amsa mishi din sai yake cewa daga cikin al'ummar tashi, waɗanda suka musulunta din fa, to ba za a gushe ba sai an samu wani yanki na wannan al'umma su kace alal haqqi, akan gaskiya, a kada a raya. Sai sun tabbatar da gaskiya a aqida, sai sun tabbatar da gaskiya a ibada, sai sun tabbatar da gaskiya a mu'amala, sai sun tabbatar da gaskiya a siyasa, sai sun tabbatar da gaskiya a harkar tattali, a harkar komai, sai sun ce ayi gaskiya. Annabi yace ba za a gushe ba ana samun wannan a cikin al'ummar shi. Din yadda al'umma ta lalace, akwai waɗanda za su kafe akan gaskiya. Shiga kasuwar garinku wadda aka fi kowace zalunci, sai kaga wani wanda yafi kowa gaskiya musulmi ne. An fahimci wannan da kyau ko? Sai yace la yadurruhum man khazalahum, wanda zai wulakantar da su akan gaskiyar nan ba zai iya cutar da su ba. Ma'ana ya ta wulakantar da su din, amma wulakantarwa ba za ta cutar da su ba, ba za ta raunata su ba, ba za ta hana su tsayar da gaskiya ba. Jama'a ku daina jin tsoron gaskiya, ku daina jin tsoron kafewa akan gaskiya, ku daina jin tsoron goyen bayan masu gaskiya. Allah cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqina, ku dinga kasancewa tare da masu gaskiya. Duk inda aka ce ga mai gaskiya, ka fito karar ka ce tare kake da shi. Zargi, zagi, sharri, kazafi, kai ya dame ka, manzanka ya baka aminci cewa ba za ka wulakanta ba, kuma cutarwar da za a yi maka ba za ta yi tasiri ba. Yace hatta ya'ti amrullah, har al'amarin Allah ya zo. Ina ma'ana al'amarin Allah? Aka ce al'amarin Allah har sadda al'amarin zai kai kowa ya fahimci gaskiya, a zo ana bin gaskiyar, ko kuma al'amarin Allah zuwan mahadi, ko kuma al'amarin Allah zuwan kiyama. Haka za su kafe har sai an zo ƙarshen wannan wahala. Tsayawa akan gaskiyar fa yana da wahala jama'a, don Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan irin wannan lokacin ya zo, wanda ya rike sunnar shi zai zama kamar wanda ya danki garwashi ne. A danki garwashi a ce da Allah ka dan rike mana garwashin nan kafin a tashi daurin aure, kuma ka dake salati goma ga Annabi kana mimi da bakinka kamar baka danke garwashin ba. Haka za a jarabce ka, za a kore ka daga rumfar kasuwa, ai terminating appointment ɗinka, a hana ka bashi da ake ba ma'aikata, a kwace mata, a duk inda za a takura maka rayuwa sai an takura ka, a hada ka da yaran anguwa su tone ka, su rinka maka gwalo, duk abin da za a yi a cutar da kai za a yi. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ba zai cutar da su ba, duk wulakanci, duk rene, duk kaskancin da za a yi musu. To tunda kuka gane haka, idan dai kun tabbata ku ta'ifa mansura ce, to ba sai ku tashi ku yi ta yada manufar ku ba. Zargi ya daina damunka, domin ba abin da za ka yi ba za a zarge ka ba. Jiya muke bayani an ce wai Ibnu Taymiya gauro ne, nace gaskiya ne, ba ma gauro ba tuzuru, dan gauro ai yayi matar ta mutu ko kuma ta fita, amma shi bai taba auren ba, baiwa ma bai taba mallaka ba, nace gaskiya ne. To amma wannan kalmar wai zagi ake amfani da ita, nace to nawawi ma mai 40 hadis shi ma tuzuru ne, bai taba aure ba. Az-Zamakhshari mai littafin Al-Kashaf shi ma tuzuru ne, bai taba aure ba. Annabi Yahya alayhi salatu wassalam shi ma tuzuru ne, bai taba aure ba. Annabi Isa bai taba aure ba. Duk waɗannan ba su taba yin aure ba. Idan na kasace cewa Ibnu Taymiya tuzuru, to waɗannan kuma fa zaka bude baki kace musu tuzurai da nufin na kasa, mugun gama yawo kuwa ya tashi aiki ma. Jama'a mun fahimci wannan da kyau, jama'a mun fahimci wannan da kyau. To sannan sai nace masu wannan maganar fa da ke cewa Ibnu Taymiya bai taba aure ba, muka ce ba ma ja, su ne kuma suke zuwa suna cewa Abu Huraira saboda tsabar sufanci bai taba yin aure ba, kuma anan rashin auren Abu Huraira kuma ya zama karama. To in Ibnu Taymiya yake da shi yake koyi ba, tunda suna buga misali suke Abu Huraira bai taba aure ba, wanda jiya na ƙaryata wannan magana nace a bai taba aure ba ne har zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma da manzon Allah ya rasu sai Abu Huraira ya je aure wata sahabiya, hatta ya fa mishi ƴaƴa maza da mata, har ƴaƴan suka girma ya aurar da su, kuma wasu suka je suka yi aure, har ya dauki ƴashi ya baiwa Sa'id ibn al-Musayyib akhirul mutaqaddimina. Karanta littafin Abu Huraira rawiyatul Islam, jama'a mun gane wannan da kyau ko? To idan kuka gane wannan, masu wannan maganar kuma sai kuma muka sake jin su kuma suna zargin wani malamin na sunna da ke bin tafarkin Ibnu Taymiya, shi kuma suna ce mishi mata shi daya ce fa, malamin sunna mata shi daya. Sai muka ce to Ibnu Taymiya an ce bai aure ba, aibi ne. To ga kuma wani shi ma mai manhaji irin na Ibnu Taymiya mata shi daya, kuma an ce tayi kadan, an ce kamar pasto. Waɗannan mutanen sai kuma muka sake jin suna sake zargin wani ahli sunna, suna cewa kaji wani dan kwagaja yaro da shi, kuma matan shi hudu, mata hudu. To sai muka ce wai ku dan Allah ya kuke so a rayu ne, wannan bai yi aure ba, kun ce bai yi aure ba, wannan yayi daya, kun ce tayi kadan kamar fasto, wannan yayi hudu, kun ce sun yi yawa. To yanzu ya kuke so kenan, dan Allah ku nada limaman da za a rinka neman shawara mata nawa kuke so a yi. Jama'a mun fahimci wannan? To kun ga ire-iren waɗannan mutane menene zargi ne da manzon Allah yake cewa, wulaƙanci ne, tozarci ne. In ba haka ba, dan me za a ware Ibnu Taymiya kadai a ɗaukaka wannan magana? A Khatibul Baghdadi shine Sheikhul Muhaddisina, duk wani malamin hadisi yana rawa ne da bazar Khatib, Khatib ma bai taba aure ba. Duk inda kaga dan Islamiya 40 hadis da shi yake alfahari, to nawayin ma bai taba aure ba, me yasa ba a ce duk 40 hadisin nan nashi, duk Riyadus Salihin, duk sharhin shi na Sahih Muslim bai taba aure ba, me yasa ba faɗi wannan ba? Ashe daga nan za ku gane kalmar can da aka faɗi kawai kalma ce da aka faɗi dan a ci mutuncin Ibnu Taymiya, dan a tozartar da shi, dan a wulakantar da shi. To manzon Allah yace la yadurruhum man khazalahum, hadisin farko kenan. Sannan hadisi na biyu da Ibnu Taymiya ya dauko wannan kalma, a inda annabi yake cewa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa, annabi yace yahudawa sun kasu zuwa kashi 71, nasara kristoci sun kasu kashi 72. Yace al'umman nan tashi, wace al'umma yake nufi? Ummatu da'wa. Yace za ta kasu zuwa kashi 73. Yace kulluhum finnari, duk baki ɗayan su ƴan wuta ne, illa wahida, sai kwaya ɗaya, wacce ce? Wahiya man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, ita ce kungiyar da ta kafe take kan abin da ni da sahabbai na muke akai, na aqida, na ibada, na hanyar rayuwa a yau. To haka wannan kungiya za ta kasance, to ita ce kadai za ta kubuta. To yanzu don Allah, wannan ba dalili ne akan ka tsaya akan abin da annabi da sahabbai suke akai ba? Dalili ne mai ƙarfi kuwa. Wannan hadisi ne kyakkyawa, al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi. Ka karanta gamsasshen bayani dangane da takhrijin wannan ainihin hadisi a cikin littafin ainihin da babban malami Salim Al-Hilali ya da ya sa mishi Nushul Umma fi fahmi ahadith iftiraq hadhihi al-umma, da kuma littafin Silsilatul Ahadith As-Sahiha mujalladin farko, da kuma littafin كتاب الشريعه نمال الاجري زكا غغمسشن بياني اكن wannan hadisi babu shakka hadisi ne kyakkyawan hadisi Allah ya taimake mu
amin
to sai ibnu taymiya da ya tashi fassara wannan kungiya wanda ita kadai ce za ta kubuta sai ya ce ahli sunnati wal jamaa wato ahli sunna wal jamaa me ake nufi da sunna at-tariqatu allati kana alaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu qabla zuhur al-bid'i wal maqalat hanyar da manzon Allah yake akai da shi da sahabban shi kafin bid'o'i da aqidojin nan munana su bayyana wannan hanyar da annabi ya rasu akai da sahabbai ita ake kira sunna jama'a mun gane wannan da kyau ko wal jama'atu fil asli al qaumul mujtami'una wal murad bihim huna abinda ake nufi da jama'a kuma anan fa tunda kullun kana ji ana cewa ahli sunna wal jama'a ko to suwaye jama'ar abinda ake nufi salafu hadhihi al umma min al sahabati wat tabi'ina salaf magabatan wannan al'umma na daga sahabbai da tabi'ai allazina jitama'u 'ala al-haqqi wadanda suka hadu akan gaskiya as-sarih wadda take gaskiya karara min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to a karkashin wannan magana akwai dogon sharhi wanda insha Allah ta'ala nayi alƙawarin zan kawo mana shi amma sai a gobe dangane da magana dangane da suwaye tsantsar ahli sunna ne an fahimta me ake nufi da asalin kalmar ahli sunna a hakikanin ma'anarta ba ma'ana wadda take tana cike da ainihin kurakurai da ainihin san zuciya ba zamu yi magana akai a gobe insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu amma a yanzu sai mallam ya ci gaba da cewa wannan aqidar mecece ita da aka ce ita ce aqidar wannan kungiya da ita kadai za ta shiga aljanna kuma kana son ganin jeran je sunayen waɗannan kungiyoyi guda 73 din nan da bayani akan fatan su tafi ka je ka karanta sharhi shibrihiti akan littafin 40 hadis zaka gan su ɗaya bayan ɗaya sai da lissafo su Allah ya taimake mu
amin
to wannan aqidar wa huwa al-iman billah ita ce yadda da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun shi wa kutubihi da littafan shi wa rusulihi da manzannin shi wal ba'thi ba'da al-maut da kuma yadda da cewa za a tayar da mutane bayan sun mutu wal iman bil qadari khairihi wa sharrihi da kuma yadda da kaddara Allah wadda take ta alheri da wadda take ta sharri jiminnar aqidar ahli sunna wal jamaa din kenan in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe zamu tashi a wannan gaba sai mu bin fassara waɗannan abubuwa anan ne sai mu bayanan da muka alƙawuranta insha Allah ta'ala fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah